I've got no destination and I'm sipping on the tea. I've got all day long just to walk down the street. I start on 2nd Avenue, making my way downtown to you. Maybe I'll make a stop at Bang Bang, get myself a new tattoo. Then I find me a secret garden and I sit down with my book. But I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour. The many characters of summer in New York.
Da 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 da